ta sauraro sunana Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a gangon FM daidai wannan lokaci na tare da wani dalibi wanda yake digirin digirgir a nan Jami'ar Bayero da ke nan Kano musamman a bangaren nazarin halayyar dan adam kuma idan mai sauraro yana biye da kafafen yada labarai a jiya ne aka yi bikin ranar yaki da shaye-shaye ta duniya to akan wannan batu zamu tattauna da wannan dalibi farko zamu so mu ji cikakken suna
assalamu alaikum sunana Shaib Law dalibi mai nazari akan halayyar dan adam
to ga ranar yaki da shaye-shaye ta duniya da aka yi a jiya ku a bangaren ku na masu nazartar halayyar dan adam wani koma baya shaye-shayen miyagun kwayoyi yake haifarwa ga al'umma
to wannan rana da ake magana majalisar dinkin duniya ce ta ware ta duk shekara ana biki ko kuma alhini na yadda ake samun matasa a kowane lokaci da suke tsintar kansu a shaye ta'ammali da miyagun kwayoyi wacce shaye-shaye miyagun kwayoyi wata babban matsala ce wadda take taɓa rayuwar matasa in kuma muka kalli shi kansa shaye-shaye miyagun kwayoyin ya kasu ne kusan gida hudu shaye-shaye miyagun kwayoyi za ka ga yara suna yi manya suna yi mai kuɗi yana yi mara shi ma yana yi so kuma kowanne da dalilin yin sa na shaye-shayen amma duk dalilan nasu ba dalilai bane ba wanda yake karɓaɓɓe saboda abu ne wanda yake taɓa harkar lafiyar su zaka ga mai da ko yana shaye-shaye saboda ya samu ƙarfin da zai yi amfani da shi wajen da in yana expecting zai samu naira 800 dan ya samu naira 1800 kaga wannan koda yaushe yana kawo koma baya ga lafiyar sa wanda yake shaye-shaye wanda yake ta'ammali da miyagun kwayoyi yana ragewa kansa rayuwa ne misali in zai shekara 40 a duniya gaba ɗaya rayuwarsa zaka ga ya dawo yayi shekara 25 a duniya kuma shi shaye-shaye yana taɓa lafiya yana taɓa tattalin arziki yana taɓa zamantakewar al'umma in muka ce zamantakewar al'umma muna nufin al'umma generally saboda in wannan yana yi wani ma zai koya wani ma zai koya to shine yake shiga cikin al'umma kullun a dinga samun wannan matsala ta shaye-shaye akwai wani bincike da hukumar NDLEA ce a shekarar 2021 wannan da suka gabatar da wata takarda a Lagos suka ce matasan Najeriya kaso 40 cikin 100 kullun suna ƙara tsunduma ne a shaye-shaye miyagun kwayoyi kuma sai suka zo bayan wannan binciken nan sai suka zo suka faɗi illolin da kwayar take haifarwa suka ce kwayar tana haifar da hauka tana haifar da kansa tana haifar da koma baya na tattalin arziki wanda yake shaye-shaye zaka ga yana iya rasa jarabawa kaga mutum ya zo ya faɗi jarabawa ana iya koyar sa daga aiki ƙarshe yana iya zuwa ya aikata wani laifi sakamakon ya fita daga cikin sense din shi in nace sense din shi ina nufin hankalinsa to saboda haka akwai masana da yawa wanda suka rubuce-rubuce akan shaye-shaye miyagun kwayoyi da dadewa yanzu akwai masani labor ya yi rubutu a shekarar 1978 ya kalli shaye-shaye miyagun kwayoyi da rashin tsarin al'umma yace wannan abu yana haifar da kansa da kuma yana haifar da kansa da matsalar tsarin zamantakewa in muka kalla ka ga yayi magana akan abu guda biyu ne kuma ita kanta kwayar ya raba ta gida biyu yace akwai shaye-shayen ganye akwai kuma na kwaya shi labor abin da ya kalla duk mutumin da yaje ya sai kwaya ma ya sha ba tare da likita ne ya rubuta masa ba tamkar yayi ta'ammali da miyagun kwayoyi ne saboda in mutum zai je kowane chemist ko ina yace kawai a bashi magani ya sha yana rage masa rayuwa sannan kuma in ya samu
yanzu kamar mutum yana dan jin ciwon kai bai je gurin likita ba kawai ya je chemist ya ce a bashi maganin ciwon kai shi a fahimtar labor wannan kamar shaye-shayen miyagun kwayoyi ne
eh gaskiya a fahimtar labor wannan ta'ammali da miyagun kwayoyi ne saboda da yawa ma in ka je gaban likita ka ce mai ga maganin da ka sha likita zai ce ma me yasa ka sha me yasa baka zo asibiti ba likita zai tambaye mutum tsawon kwana nawa baka da lafiya in ka ce mai kwana biyu ko kwana uku zai ce me yasa baka zo asibiti ba kaga kenan nazarin labor ya fito kenan saboda yace duk wanda ya ta'ammali da kwaya ba tare da likita ne ya rubuta masa ba yace ka sha kaza to yayi ta'ammali da kwaya ne a nazarin labor sannan kuma labor ya kara da cewa yana rusa tsarin zamantakewa ma'ana tsarin zamantakewa shi shaye-shayen kwayoyi kowa wa'ancan rukunin da muka lissafa kowa yana yi amma mutum yana yi ne a cikin sirri saboda abu ne ya san ba mai kyau ba yana koyewa saboda kawai wani ya gani shi ma ya koya to kuma wannan yana karasa kullun al'umma suna engaging kansu cikin ta'ammali da miyagun kwayoyin sannan kuma zaka kalle wanda suke aikata laifuka a yau dewa zaka ga an kama masu aikata laifi da kwaya kaza da kwaya kaza da kwaya kaza da kwaya kaza wannan kwaya tana taimaka musu wajen fita daga hayyacin su su je su aikata abin da zai kare rayuwar su a gidan yari matashi ya taso daga shekara 18 zuwa shekara 35 yazo ya rusa rayuwar sa a kwaya kaga an samu koma baya
to kai magana akan cewar kamar masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wato in mutun zai shekara 40 ba lalle bane bai kai wannan shekarun to mu anan zaka ga kamar da addinin mu da al'adun mu zaka ga muna da wato mukan samu yaqini ko mutun ya shi duk abinda Allah ya kaddara shine zai faru idan Allah ya kaddara sai wani mutun zai shekara 40 to wannan shekara 40 din ba makawa sai yayi ta sai kuma yanzu ga su kana cewa kamar shaye-shayen miyagun kwayoyi zai iya dakile wannan shekarun me zaka ce akan wannan
malami dawo wannan ai ba hagun tunani ne na al'umma saboda yanzu misali in muka dawo maganar shaye-shaye ka kalli kwalin sigari kanshi ana kullun masu shan sigari in suka anshi kwalin za su ga akwai warning da ake bayarwa masu shan sigari kaza kaza ga cutar da yake haifa musu amma duk da haka suna sha sannan kuma yanzu misali zan baka na cewa addinin mu da culture din mu yayi da cewa in zaka yi shekara kaza a duniya zaka yi eh haka ne amma kuma akwai wani abu yanzu mutum kawai Allah ya kaddara zai shekara 40 a duniya ya je bakin titi ya tsaya ya ce mota ta buge shi Allah zai kare shi kaga ai wannan ba hagun tunani ne ko ba gaskiya ba so saboda haka kuma ita wannan kwaya da take sha tana ragewa da gaske din ne binciken mutanen gaskiya ne tana ragewa mutum shekarun nashi a duniya in zaka yi shekara 40 ba zaka yi 40 din ba 25 zaka yi saboda me ita kwakwalwarka kana ba ta wani abu ne wanda bata san shi ba kuma bata sabawa da shi kuma kullun tana rage ma kaifin tunani sannan kuma yana taba huhu yana taba lafiyar jiki gaba daya yana taba tattalin arziki wato ni a fahimta ta ko su mutane ba su san muhimmancin tattalin arziki bane ba a rayuwar su rashin kuma bayan tattalin arziki shi ma yana rage rayuwa
to yanzu shi shawara kenan kuke da ita musamman ga matasa da kuma iyaye
to shawara ga matasa ga iyaye abun ba na mutum ɗaya bane ba abun ba na gwamnati bane ba na iyaye bane ba abun kuma naku ne ƴan jarida malaman addini sarakunan gargajiya kowa sai ya fito ya tashi tsaye musamman ku gidajen rediyo da kullun kuke wayarwa da mutane kai akan illar shaye-shaye miyagun kwayoyi ku ƙara fito da wasu shirye-shirye ko na wasan kwaikwayo yadda abubuwan za su fito na nuni da illar shaye-shaye miyagun kwayoyi sannan kuma ko da yaushe iyaye su dinga kula da ƴaƴansu ya shige da fitan su yake daga mutum ya ga ɗansa ya saba da wata halayya wadda bai san shi da ita ba to ya bincike shi malaman addini kuma kullun su dinga kira a majalisun su a hudubobin su akan illar shaye-shaye miyagun kwayoyi sannan kuma sarakuna nauyi ne akan su da za su dinga wayarwa da mutane suna daukar tsawainiya na daukar shirye-shirye a gidajen rediyoyin ku na wayarwa da mutane kai akan shaye-shaye miyagun kwayoyi sannan kuma NDLEA ta kara fito da wasu shirin saboda suna kokari su ma su kara fito da wani shirin wanda zai dinga wayarwa da mutane kai akan illar shaye-shaye miyagun kwayoyi na kurkuri wanda mutane za su iya gani kamar misali ai suna da department akwai wanda yake department din da yake kula da harkar lafiya a dinga nuna wa mutane ko bidiyo na ga abin da yake haifarwa shi wannan kwaye in an sha ta
to me sauraro Shaibu Lawan kenan aka saurara dalibi ne yin digirgir akan nazarin halayyar dan adam a nan jami'ar Bayero ni kuma sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM.